ya zama tun ana kiyaye ko bi da lafiya ko na shi da lafiya ana rubuta kamar haka bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad i wallahi allahus samad i wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi alim kullu kun had la wallahi mana wallahi i wallahi wallahi kai wallahi tala allah dai ne wallahi tala allah dai ne bai tafi da kai allahus samad i wallahi wallahi allah wallahi kai allah shi ne kadai abin da kake bukata lam yalid la wallahi wallahi allah bai haka ba wallahi allah bai haka ba wallahi yulad la wallahi wallahi allah bai haka shi ba lam yalid kun had la wallahi allah wallahi tala allah bai da kai tarayya ana rubuta ta ba ba kai haka na fi bidaya ce wata zikun nihaya ce na tana gaba ka ba ba kai ke rubuta mare lafiya ka ba ba kai